Abokin Tarayyar Najeriya ta bayyana shirinta na gina cibiyoyin kimiyya da fasaha a jami'o'in kasar a yunkurinta na inganta harkokin kimiyya da fasaha a daukacin kasar. Jawabin shugaba Muhammadu Buhari ne ya bayyana haka a jiya Litinin a birnin Tarayya Abuja, yayin da yake jawabi a babban taron kimiyya da fasaha na kasa wanda aka yi wa lakabi da bin kadin kimiyya da fasaha a Najeriya domin ci gaba mai dorewa a bangaren kimiyya da fasaha. Mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ne ya walkinci shugaban yanda ya bayyana cewa gina cibiyoyin kimiyya da fasaha a jami'o'in kasar wata dama ce ta haɓaka ƙirƙire-ƙirƙire da fasaha a zukatan matasa domin samar da ci gaba a harkokin kimiyya da fasaha. Ya kuma ƙara da cewa manufar gwamnatin Najeriya ita ce ta yi amfani da wannan dubaru wajen cusawa matasa ra'ayin gina kai a fannin kimiyya da fasaha da kuma gogayya da sauran ƙasashen duniya a fagen nake kimiyya da fasaha. A watan Satumba shekarar 2016 ne Majalisar Tarayyar Najeriya ta amshi baƙuncin baje kolin ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha daga sassa daban-daban na ƙasar. Daga wannan lokaci ne babban bankin duniya ya ci gaba da bada goyon baya na wannan yunkuri ta hanyar bada tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 3 wanda aka riga aka tsantsinka domin ci gaba da haɓaka wannan yunkuri. Ya kuma ƙara da cewa ina mai farin cikin bayyana muku cewa babban bankin duniya ya bada tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 3 domin tallafawa shirin a dukkan jami'o'in da ke faɗin ƙasa. Thank you.